kama daga lokacin da gwamnatin tarayya tace tayar jejeniya da yan kungiyar Boko Haram da ya kai ga sako yan matan Chibok 21 zuwa yanzu kullum al'amuran tsaro a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sai ƙara su kurkucewa suke duk da gwamnatin tarayyar bata fari irin yarjejeniya da ta kula da yan Boko Haram ba wasu na taya madidin cewar an sako komandojin su ne kana su kuma suka sako yan matan Chibok akan haka na tuntubi daraktan watsa labarai a hedkwatar tsaron Najeriya General Rabi Abubakar ko menene gaskiyar lamari
ba alamun gaskiya cewa an su komandojin su domin a yau nan kamar soja kuma da yace sakin tare kuma kannawa ya rada ta kan shugabannin yan siyasa
ko menene alakar karuwar hararen yan Boko Haram da kuma wacin yarjejeniya
ba wani alaka da abun da su yanzu da wannan tsakon da sun kuma da su ba gaskiya ba ce
alaka ko rashin alaka abu sananne dai shine yanzu hararen na yan Boko Haram sai karuwa yake cikin sadarwar da hedkwatar sojan Najeriya ta aika mana kakakinta kanar Sani Usman Kuka Sheka yace a ranar Juma'a da ta gabata mayakan na Boko Haram sun kai farmaki akan battaliya ta 119 dake Malfatori inda suka kashe sojojin Najeriya guda 4 yayin da su kuma sojan Najeriya suka ce sun kashe yan Boko Haram guda 14
May I most respectfully and dutifully also invite the chief of army staff and decorate the newly promoted lieutenant colonel Muhammad Abu Ali
wannan lokacin da komandan operation lafiya dole ya gabatar da babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai inda akai wa wani zakakurin hafsan soja banjo Muhammad Abu Ali karin girma zuwa mukamin Lieutenant Kanar a ranar 9 ga watan Disamban bara to shi ma wannan Lieutenant Kanar Abu Alin wanda shine komandan battalion tankokin yaki ta 272 ya rasa ransa a harin na ranar Juma'a al'amarin da ke damun masana tsaro irin su Aliko Ibn Rashid Harun
kika duba cikin sati zuwa uku an rasa manyan sojoji an rasa kananan sojoji wanda ma ba da su yin sama akwai abin da ake kira background check idan ka shigo cikin soja akwai abin da ake kira continuous check ya kamata a rika vetting din sojoji dan yanzu in ka duba abin da ya faru gwamnatin Lieutenant Colonel Abu Ali din nan ba banza bane wannan yaro ne ya makama ɗan Najeriya ya ke makama Najeriyan Army yayi fice a game da yakin Yambo fara amma nan kafa a zo ake an kashe yaron nan ya kamata a fara abin dubawa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.